cat. And now you saw a walker out of the city. Tough for she a go in a go in the city. Oh yeah, basu ganga. Hey, oh yeah, basu ganga.
Karki kula shi kar da kai yadda ta yi maka wayo in kudaden ka duk fata kwashe ina san dadi kowa yana san dadi kina san dadi kowa yana san dadi kuna san dadi kowa yana san dadi kana san dadi kowa yana san dadi She a go in a go in the city. Oya basu ganga. Eh, oya basu ganga.
Ganga.
Shi kar da kai yadda ta yi maka wayo in kudaden ka duk fata kwashe